This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub makerin ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata 27 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanin labarai.
A jiya Litinin Afirka ta ce har yanzu Isra'ila tana fuskantar barazanar hari daga Iran da kawayenta bayan da kungiyar Hezbollah ta kai harin rokoki da jirage mara matuka Isra'ila a ƙarshen makon da ya gabata. ‘Yan takarar shugabancin Amurka ta jam’iyyar Democrat Kamala Harris da abokin karawarta tsohon shugaban ƙasa Donald Trump sun fara musu akan sharuɗin haɗuwarsu ta muhawarar farko da ake shirin gudanarwa a ranar 10 ga watan Satumba. Sannan hukumomin lafiya a ƙasashen yankin kudu da Sahara na Afirka sun ce ƙungiyoyin ‘yan bindiga da na ‘yan tawaye suna hana su damar zuwa garuruwan da ake kyautata zaton samun ɓarkewar ƙyandar biri.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da kama 'yan shi'a 97 da take tuhumar su da kai harin da ya kashe 'yan sanda biyu a Abuja. Sai dai 'yan shi'ar sun musanta wannan zargi.
To mu dai bamu da makami kuma ga videos nan na yadda muke tattaki mu muke wucewa. Ga videos na harbin da suka dinga yi ana gani ba a ga wani a cikin mu da bindiga ko wani abun kisa ba. Dan haka su suka san wannan, su suka san an sanda za su je su bariya suka yi mutanen su suka mutu.
A cikin shirin za a kuma ji cewa kungiyar mata sai likitoci a Najeriya ta fara yajin aikin gargaɗi na kwanaki 7 har sai hukuma ta kubutar da mambanta da ta kwashe watanni 8 a hannun masu garkuwa da ita.
Gwamnati ta bar kowa ta shi ta fushe shi kuma hakan yana ƙara nuna cewa kenan a ƙasar nan kowa zai iya ɗaukar matakin da zai ɗauka don ya kare kansa.
Kamar kowace safiyar Talata, yau ma muna tafe da shirin Tsaka Mai Wuya na Aliyu Mustapha Sakkwato wanda shirin a yau zai duba dalilin da yasa sai bayan shekara guda da juyin mulki a Jamhuriyar Nijar ne tsohon shugaban kasar Isufu Bamman zai yi Allah wadai da juyin mulkin. Amma kafin nan ga Aisha da kashin farko na labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Amurka ta faɗa jiya Litinin cewa har yanzu Isra'ila tana fuskantar barazanar hari daga Iran da kawayenta. Bayan da kungiyar Lebanon Hezbollah ta kai harin ɗaruruwan rokoki da jirage mara matuka Isra'ila a ƙarshen makon da ya gabata a matsayin martanin kisar gillar wani babban kwamandan Hezbollah. Zan iya kafa hujja da wasu kalaman da shugabannin Iran da wasu mutane suka yi a fili. Za mu ci gaba da nazari akan batun yiwuwar barazanar kai farmaki, sannan a shirye muke mu ci gaba da tallafawa tsaron Isra'ila da kuma kare dakarunmu har idan suka kai harin. Abinda mai magana da yawun Pentagon Manjo General Pat Ryder ya faɗa wa manema labarai kenan. A wani bangaren kuma ministan ma'aikatar wajen Iran Abbas Arashi ya faɗa wa takwaran aikin shi na ƙasar Italiya cewa Iran za ta maida martanin kisar gillar da aka yi wa shugaban siyasar Hamas a watan jiya a Tehran. Ya ce babu makawa akan martanin Iran kuma za su tsara shi a tsanake. ‘Yan takarar shugabancin Amurka biyu ta jam’iyyar Democrats kuma mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da abokin karawarta na jam’iyyar Republican tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ba su taɓa haɗuwa ko zantawa da juna ba, amma sun fara musu akan sharuɗin haɗuwarsu ta muhawarar farko da ake shirin gudanarwa a ranar 10 ga watan Satumba. Yayin da masu kula da gangamin yaƙi neman zaɓe daga ɓangarorin biyu suka amince da muhawarar ta mintuna 90 wanda za a yaɗa ta kafar yaɗa labaran ABC a birnin Philadelphia da ke gabashin ƙasar. Sharuɗin da aka gindaya ɗaya ne da na muhawarar da ta gudana a ƙarshen watan Yuni tsakanin Trump da shugaba Joe Biden, inda ake kashe bututun maganar ɗan takarar da abokin karawar shi ke magana. Yanzu Harris ta buƙaci a bar bututun maganar a kunne iya tsawon lokacin da za a yi ana muhawarar, wani mataki da zai iya kaiwa ga cacan baki tsakanin 'yan takarar su biyu, yayin da ake sa ran cewa miliyoyin mutane ne za su kalli muhawarar wanda amincewa da wannan buƙatar za ta sa mutane su kasa fahimtar abin da suke faɗa. mai magana da yawun Harris akan gangamin zabenta Brian Fallon ya ce masu kula da gangamin yakin neman zaben Trump sun fi so a kashe abun maganar saboda suna kyautata zaton cewa Trump zai iya kyalewa ba tare da ya tsoma albarkacin bakinsa ba wanda shine dalilin su na neman a kashe abun maganar yace a shirye Harris take ta yi maganin karerayin Trump da kuma katse mutane a yayin da suke magana Trump bai nuna alamun damuwa akan wannan batu ba inda ya fada wa manema labarai jiya Litinin cewa mun amince da sharuɗin da aka gindaya a baya ban sani ba bai dame ni ba sharuɗin shine za a yi amfani da sharuɗin da aka gindaya a wancan karan a iya sani na an kashe abun magana to ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
to an jima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar amma kafin nan Rundunar 'yan sandan birnin Abuja ta ce tana ci gaba da caccafke 'yan shi'ar da ta ce sun hallaka mata jami'ai yayin wani artabu da suka yi tsakanin bangarorin biyu kamar yadda Sufeto Janar da 'yan sandan ya bada umarni. Wakilin mu a Abuja Hassan Maina Kaina yana dauke da karin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana.
Biyo bayan alangamar da ya faru tsakanin 'yan shi'a da 'yan sanda a babban birnin tarayyar Najeriya. Sufeto Janar ne 'yan sandan kasar Dr. Kaude Egbetokun ya umarci rundunar 'yan sandan birnin Abuja da ta zakulo 'yan shi'ar da suka kashe musu jami'ai guda biyu da kuma raunata musu karin wasu guda uku tare da kona musu motocin aiki. Mai magana da yawun 'yan sandan Abuja Superintendent 'yan sanda Josephine Ade ta shaida min cewar tuntuni ma sun caccafke masu tattakin tun ma a wannan rana.
Haka.
A rana ba wani arrest.
Okay, kamar mutum ne ko kama?
Wani arrest din su jiya a ranar su za su kai wajen 75 haka.
In za a iya tunawa a shekaran jiya ne aka samu hargitsi tsakanin 'yan shi'a masu yin tattaki da kuma 'yan sandan birnin Abuja inda 'yan sandan ke cewa 'yan shi'ar ne suka afka musu kamar yadda kakakin 'yan sandan ke min karin bayani.
To shi kenan kawai 'yan shi'a din nan from nowhere suka fito suka fara attacking yaranmu da kone-konen motocin 'yan sandanmu da suke wurin nan sun kashe mana yara guda biyu guda uku suna nan a asibiti suna critical condition a nan asibiti ana kan duba su sannan kuma mun yi kame-kame a lokacin muka samu wannan news TP da kanshi yayi deploying mutane shi ma ya je gurin mun yi kame-kamen wayansu 'yan shi'a din suna tare da mu yanzu muna kan investigating mu find out mu tambaya su gaya mana meye ne yasa suka fito suka fara attacking 'yan sanda on provoke ba abinda muka musu haka kawai sun fito daga nowhere da mata da yara gaba daya sun fito da makaman su suna ta harbin suna kone-konen motoci suna attacking 'yan sanda
a bangaren su 'yan shi'ar na cewar 'yan sandan ne suka kashe musu 'yan uwa a cewar Abdullahi Musa daya daga cikin jagororin masu yin tattaki a bangaren 'yan shi'ar
to mu dai bamu da makami kuma ga videos nan na yadda muke tattakin mu muke wucewa ga videos na harbin da suka dinga yi ana gani ba a ga wani a cikin mu da bindiga ko wani abun kisa ba dan haka su suka san wannan su suka san an san da za su je su bariya suka yi mutanen su suka mutu ban san da wannan ba ban gani ba na je san an bude mana wuta an kashe mana mutane kuma an jika ta mutane kuma an kwashi mutane kuma dan sanda a cikin al'umma yake ba fatan mu ya mutu ba amma masu kashe mu su ma watan wata rana za su hadu da abin da yafi karfin su
kawo lokacin hada wannan rahoto dai rundunar 'yan sandan Abuja ta kamo 'yan shi'ar da take zargi kimanin 97 kuma har yanzu tana ci gaba da kakkamo su
so su kuma da kama da yanzu za ku kai su gaban court kenan
yes we are still expecting more right
Josephine Ade kakakin 'yan sandan birnin Abuja Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla a gaida Hassan Maina Kaina ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya
Hukumomin lafiya a kasashen yankin kudu da Sahara na Afirka sun ce kungiyoyin 'yan bindiga da 'yan tawaye na hana su damar zuwa garuruwa da ƙauyukan da ake kyautata zaton samun barkewar yaduwar kyandar biri. Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai buƙatar a wayar da kan al'umma a duniya domin rage yawan alƙalman yaduwar kwayar cutar da take yaduwa daga mutum zuwa wani da kuma dabbobin da suke ɗaukar. wanda aka ayyana ta a matsayin matsalar lafiyar al'umma ta gaggawa da ake buƙatar duniya ta dau mataki akan ta. Jami'ai a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sun ce ma'aikatan lafiya da ke kokarin tunkarar annobar cutar ta mpox da ta barke suna korafin fuskantar matsala wajen wucewa lafiya zuwa ƙauyuka da garuruwa inda kungiyoyi masu makaman suke ayyukan su. Dakarun gwamnatin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya suna yaki da ƴan tawayen dan kawo ƙarshen tashin hankali da rikicin siyasar da aka fara a 2013.
A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Kungiyar matasan likitoci a Najeriya ta ce halin ko in kula da mahukunta suka nuna game da sace abokiyar aikin su Dr. Ganiyat Popular shine yasa suka fara yajin aikin gargadi na kwanaki 7 daga jiya Litinin. Sama da watanni 7 kenan da aka sace Dr. Ganiyat Popular dake aiki a babban asibitin Ido dake Kaduna, amma har yanzu tana hannun ƴan bandigan daji. Wannan ne kuma yasa kungiyar likitocin ta fara yajin aikin gargadi a kasar baki daya. Daga Kaduna, wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikara ya aika mana da rahoto kan wannan batu.
Tun bayan sace likita Dr. Ganiyat Popular da mijinta da wani dan uwanta dai ake ta fama da ƴan bindigan da suka sace ta kafin sako mijinta a watan Maris na wannan shekara da muke ciki, inda suka ci gaba da rike ta da dan uwantan da suke tare. Kungiyar matasan likitoci reshen jihar Kaduna ta ce ganin halin ko in kula kan kokarin sako abokiyar aikin nasu duk da zanga-zangar da suka yi a kwanakin baya, ta sa likitocin dole suka fara yajin aiki na gargadi a jiya Litinin. Inji babban sakataren kungiyar likitocin na jihar Kaduna Dr. Yahaya Abdullahi.
Ta kasance an yi garkuwa da ita kusan sama da wata 7 yanzu, kuma duk iya kokarin da zamu yi a ga cewa an kubuto da ita an kasa kai gaci, wanda ba karamin kudi mutanen da suka ansa daga gurin iyalan wannan mata ba, amma har yanzu babu wani labari. Kuma anan aka dauki decision din cewa a shiga wannan warning strike na sati daya.
Amma daktar, wani irin tasiri kuke ganin wannan zai yi tunda kun yi zanga-zanga a baya akan a sako ta bai wani tasiri ba?
Eh, to ka san da yake abun mataki ne wancan da muka yi, in ka lura, saboda yanayin wancan zanga-zanga da aka yi na Najeriya gaba daya, yasa a cikin asibitocin mu kawai gaba daya aka yi duk wa'annan abubuwan. To shi yasa muka dauki wannan, muna sa ran cewa kila za su zage damtse.
Masana tsaro irin su Manjuyashin Komerta da yana ganin irin wannan yajin aiki dan ganin an sako abokiyar aikin likitoci. Alama ce cewa harkar tsaro a Najeriya dai ta koma kawai kowa tashi ta fushe shi,
wanda za a ce an rike shi a hannun ƴan bindiga har ya kai tsawon wata 8 gwamnati bata iya karbo shi ba. Har sai ƴan uwanta abokan aikin ta likitoci sun yi gangami sun ce sun shiga yajin aiki na sati ɗaya don su jawo hankalin gwamnati akai. A takaice, abin da yake nuna shine gwamnati ta bar kowa tashi ta fushe shi, kuma hakan yana ƙara nuna cewa kenan a ƙasar nan kowa zai iya ɗaukar matakin da zai ɗauka don ya kare kansa. Kuma muna ji muna gani wannan irin abin ne ya faru, wanda shi margayi sarkin gobir da yasa an rike shi na tsawon irin wannan lokacin ba, amma aka ci mutuncinsa kuma daga ƙarshe aka dauki rayuwarsa.
Ko kafin fara wannan yajin aikin gargadi dai akwai ƙarancin likitoci a asibitocin wannan ƙasa, saboda haka ne wasu masu jinyar marasa lafiya asibitoci ke ganin a gaskiya akwai damuwa.
Sunana Muhammad Bello Hamisu. Gaskiya ba mu ji daɗi ba bisa ga wannan yajin aiki da aka fiya aka ƙare. Akwai likitocin ma ballantana sun tafi yajin aiki, sai dai dole mu yi likitocin uzuri bisa ga cewa ƴar uwarsu da aka sace. Amma muna kira gwamnati da ta yi kokari diyan da za ta ta maida hankali akan yadda za a dawo da wannan mata.
Sunana Hajiya Sarasu. Yanzu mu da muke zuwa asibiti ko yaushe shan magani, ka duba ka ga inna yanzu asibiti yake cika saboda marasa lafiya, kuma a ce ba likitoci, ai wannan abun akwai matsala.
Sunana Abdullahi Said. A gaskiya kar wanda ya ga laifin likitoci bisa ga wannan yajin aiki da su tafi, saboda ana cikin matsalar rashin tsaro a Najeriya, ba wai akan iya ƴar uwarsu kawai da a sace ba. Dan Allah, gwamnati ta gaggauta ta samar da tsaro a ƙasa saboda mu zauna cikin lumana.
Dr. Yahaya Abdullahi ya ce kungiyar ta likitoci matasa dai na da cikakken bayani na irin halin kuncin da abokiyar aikin suke ciki a hannun ƴan bindigan kuma wannan ne yasa suka dauki wannan mataki
matan da za a ce tayi wajen sama da wata bakwai an amshi makudan kudade a gurin ta ai ta riga ta gama shiga hadari mu babban abin da muke so yanzu mu san wani hali take ce kuma mu ganta ta dawo gida lafiya
wannan kukan kwato ƴancin abokiyar aiki na likitoci kuma na zuwa ne a daidai lokacin da aka ga ajiyar litinin Lindinar ƴan sandan Najeriya ta mika ɗaliban nan na koyon aikin likitanci guda 20 da ta ceto. Sannan ta sanar da ƙara azama wajen ceto sauran al'umomin da ke hannun ƴan bindiga a sassan Najeriya daban-daban. Isa Lol Ikara, Muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lol Ikara. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadomo da kowa na sabon shiri na saka mai wuya. Shekara daya bayan juyin mulkin da Abdulrahman Chiani ya jagoranci aka yi wa tsohuwar gwamnatin demokradiya ta Muhammad Bazoum a jamhuriyar Niger. Sai gashi tsohon aminin shi Bazoum din abokinsa kuma mutumin da suka shaku sosai wato tsohon shugaban Niger din Isu Muhammadu karshenta da ya fito ya lanci wannan juyin mulkin da su Chiani suka yi abin tambayar shine me yasa sai yanzu yake la'antar wannan juyin mulki bayan da aka share shekara daya da wata daya bayan da aka yi wannan juyin mulki me yasa bai shi ba tun da gurguri tun can farko lokacin da aka yi shi to mutane suna ta faɗa albarkacin bakin su wasu na cewa ai yanzu ma dole ce ta saye haka saboda rahotannin da ke fitowa daga cibiyar Mo Ibrahim wacce ta bashi wata lambar girma hade da miliyoyin daloli wadda kuma take barazanar cewa watakila za ta nemi ta kwato wannan abubuwa din daga hannunsa idan bai fito ya dauki matsayi kan wannan juyin mulkin ba kai a ƙarshe ma shi uban ita wannan cibiyar wato Mo Ibrahim din da kansa ya fito ya bada sharwa inda yake cewa ya ji dadi kuma hankalinsa yanzu ya kwanta da yaji cewa shugaba Muhammadu Isuhu ya fito yana la'antar wannan juyin mulki da aka yi a Niger Mo Ibrahim yake cewa daman tunda aka kafa ita wannan gidauniya ta Mo Ibrahim din daman makasudin ta shine domin ta karrama mutanen da ke karrama aqida demokradiya a duniya musamman a kasashen Afirka Mo Ibrahim yace duk wanda suka bayo kyautar su suna sa ran zai rike wannan aqida ta karrama demokradiya din kudda-kud saboda haka ya ji dadin abin da Isu Muhammadu yayi to ganin cewa karshen ta dai shi tsohon shugaban Isu Muhammadu ya fito ya lanci wannan juyin mulkin na su Chiani muka ga cewa ya kamata mu maimaita muku wata muhawara da muka yi kwanakin baya wacce take magana game da wannan juyin mulkin musamman bayan da ƴan gidan shi Bazoum din suka fito suna la'anta shi Isu Muhammadu da cewa yana da hannu cikin wannan juyin mulkin ba tare da bata lokaci ba ga maimaita wacce muhawara da wakilin mu na Yamai Sulaiman Muni Barma ya shirya mana a wannan lokaci din
zagin da ita hinda ta yi kusa kababu ya zo tabbatar da abin da mu muka ce tun ba tun harko-harko ma da an kai yunkurin juyin mulki mun tabbatar ma mutane da cewa da kusa kababu tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shina da alhaki na wannan yunkurin juyin mulki da aka yi wa mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad
wanda san jami'ar pendes tarayya ya san Isu Muhammadu ya san Muhammadu Bazoum ba ni tsammanin zai zargi Isu Muhammadu da zama dan kudita ko mai goyon bayan kudita
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkamu da saduwa da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya fitowa balo-balo da ɗaya daga cikin ƴaƴan hambararren shugaban jamhuriyar Niger Muhammadu Bazoum ta yi kwanakin baya tana zargin tsohon shugaban Niger din Muhammadu Isuhu da cewa yana da hannu a juyin mulki da aka yi wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin mahaifin nasu wato shi Muhammad Bazoum din magana ta jawo cece-kuce abin da yasa wakilin mu na birnin Yamai Sulaiman Muni Barma ya ga cewa ya kamata ya hada hancin mutane biyu da ke goyon bayan waɗannan shugabannin guda biyu domin mu je matsayinsu dangane da waɗannan zarge-zarge domin an dade da waɗannan zarge na cewa shi tsohon shugaban Muhammadu Isuhu din yana da hannu a wannan al'amari din ba tare da bata lokaci bari a hannun taku ga shi Sulaiman Muni Barma domin ku ji tattaunawa shi ko kuma hawara da shirya a tsakanin Asmanu Muhammadu da ke goyon bayan shi Muhammadu Isuhu da kuma sanin Muhammadu mai goyon bayan tsohon shugaba ko kuma hambararren shugaba Muhammad Bazoum to malamai bismillah
sanin kana jina bari mu fara da kai shin wai me zaka ce dangane da kalaman nan na ita Hinda Bazoum zargin da ta yi wa tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu
zan Ginda ita hinda ta yi kusa kababu ya zo tabbatar da abin da mu mun kace tun ba tun harko ma da an kai yunkurin jin mulki mun tabbatar ma mutane da cewa da kusa kababu tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shina da alhaki na wannan yunkurin jin mulki da aka yi wa mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Mahmud saboda dalilai suna da dama wanda ke tabbatar da cewa da kusa kababu akwai hannuwansa ciki saboda na farko jam'iyyar mu ce ta PNDS tare wadda ke jagorancin kasa wadda ke mulkin kasa ita aka yi ma juyin mulki abu na farko wanda mun ka gani wanda shi ya laya bangaren sozawa cewa yan nemi ma a farko jam'iyyar PNDS tarayya ta kan shi misali wannan zakarin da yake wani lokaci a jihar Tawa tare da gudunmawa na wani cikin yan kasuwa wanda an makusanta shi da gudunmawa ta miliyan 50 wanda yake son jam'iyyar PNDS tarayya na jihar Tawa duka su yi babban gangami dan saboda su tabbatar da goyon bayan su ga sozawa wannan abun yake cire bai ba daga baya mutane suka lura da kusa kababu an sashi kirkira wata kungiya wadda ake cewa CDTR wadda Sidibe yake jagoranci dan saboda a kawo kuma wanda kowa da ya jibe ta ya sani to da ƴaƴan jam'iyyar PNDS tare ne waɗanda ke goyon bayan shi su ne ke kai ruwa ke kai mari dan saboda a tabbatar da cewa da an kama ma wannan soza kuma wani babban abin al'ajabi saboda kowa ya sani a tahiyar shi tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu a tun duk lokacin da ake gwagwarmaya kowa ya gani a kwanakin ma da an kai wannan yunkurin jin mulki kowa ya gani inda ya yi tirga Allah wadai da yunkurin jin mulki da aka yi a ƙasar Birmania wanko cewa ganin shi a matsayin shi na aminin Alhaji Bazoum Mahmud shugaban ƙasa a cikin a matsayin shi na dan tsohon dan jam'iyyar PNDS tare wanda sun ka girka ta tare da shi a matsayin shi na dan demokradiya a matsayin shi na jam'iyyar shi aka ma jin mulki har a yau kin wannan bai ce ba yayi kwandanan wannan jin mulki to yaya ɗan ƙasa ba za su tuhuma shi ba da cewa kusa kababu yana da hannu
to amma sahanin waɗannan hujjoji suna da ƙarfin da za su yi wa shi Isu Muhammadu irin wannan babban zargi
banda ma wannan ambasadodi na kasashen nahiyar Turai da ambasador na ƙasar Faransa François Ité wanda shi Isuhun ya ɗauke shi a lokacin wannan premier zor na yunkurin jin mulkin sun ka gana da tani abu na farko wanda ya kare bakin shi shine yana sai dai ai transition gajere transition haka ya faɗa ma me ake cewa ambasadori na nahiyar Turai da ya gana da su wansa hakan da an ka jiyo mulkin cewa da 27 ga wata kenan ya tabbatar ma kasashe na duniya wanda su ne abokan kasashe duniya cewa da in bai da hannu shi take wanda ana nema a samu maslaha a samu sulhu ana maka zancen tun wansa hakan yani ranar da an ka yunkurin jiyo mulki na 27 ga wata ya ba da ra'ayin shi na ganin cewa da ayi wannan transition ta wata shi da guntu afka guntu transition dan saboda shi ga nashi tunani da ja su sun kare da bazon kenan kawai abinda suke so shine su ga cewa da sun gama shi
Alhaji Asumana kana ɗaya daga cikin makusantan tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shin ya kuka ji da yadda wannan ƴata hambararren shugaban kasa Hinda Bazoum ta zargi Muhammadu Isu da hannu wanda dama a baya akwai su da dama da suka yi zarge-zarge makamantan wannan alal misali jakadan Faransa Sylvain Ité ya taba irin wannan zargi a gaban kwamitin tsaro na majalisar rokokin kasar sa
su sahanun baki ne a jam'iyyar PNDS tarayya ba san ba jam'iyyar PNDS tarayya in ka duba in ka dibi grupkin su amma wanda aka ba jam'iyyar PNDS tarayya da shi wanda san jam'iyyar PNDS tarayya ya san Isu Muhammadu ya san Muhammad Bazoum ba ni tsammanin zai zargi Isu Muhammadu da zama dan kudeta ko mai goyon bayan kudeta tunda ake duniya ba a takata ba ganin da aka yi kudeta aka ce a zo an yi negotiation wanda aka yi ma kudeta a bar shi a bar yin kudeta a maido shiga mulki sai dai in mutum wawa ne kadai zai iya amincewa da wannan sarki
to amma hujjojin da ake magana a kansu waɗanda yanzu ma sahanin ya nanata su ba su da ƙarfin da zai sa zargin nan da ake yi wa Isu ba za a rasa ƙamshin gaskiya ba
Isu Muhammadu da aka yi juyin mulki sai da aka yi awa 6 yana kai da kawo tsakanin ƴaƴan jam'iyyar PNDS tarayya wanda suka rika makami na ministoci da wanda suka rika makamin ministoci na tsaron ƙasa da minista na affaires étrangères ina nuna su Masoud Hasimi ka lura ko gudan muni aka kwashi kakin shi Sylvain Ité ya zo ayi tare da shi Isu Muhammad yake kai ruwa da mari dan saboda a samu maslaha a cikin wannan zance. Amma sojawa sun dauki matakin cewa ba za su ja da baya ba a matakin da suka dauka. Lokacin da abun ya kai inda ya kai, abu guda Isu Muhammad ya bukaci to mu mu saukaka ma kasar Niger. Muhammad Bazoum yayi kamar yadda aka yi Chad e Mali, kamar yadda aka yi Burkina Faso, kamar yadda aka yi Guinea, kamar yadda aka yi Burkina so biyu. Da asa ƴan Niger cikin wannan hali da muke ciki, matsayin shi na shugaban kasa wanda ke kishin kasar nan, wanda cikakken dan kasa na, ya kamata ya janye yayi murabus sojojin nan su tsi dan mu kace shiga cikin kangi, amma yayi gurus da wannan zance ya kyamince. Ga dalilin da aka yi zargin Isu Muhammad da farko kenan, wanda shi da kai ne Muhammad Bazoum ya zargi Isu Muhammad da cewa kenan da shi ciki. Kan da su shaidan mu da Allah.
Na'am.
Tsayan kare Isu Muhammad da ruwa ya tsaki. Muhammad Bazoum ya zan dan takara a jami'ar Pendas Tarayya. Cikin mamba 13 na presidium 12 ba su amince da takarar Muhammad Bazoum ba. Mutum guda ɗaya ya amince shi ne Hamusule. Isu Muhammadu ya roƙi abokan shi da su amince Muhammad Bazoum ya gwada ma duniya ba zancen kabila bane ko zancen mutumin da hito cikin kabila, misali ta Hausa ko ta zabar ma, a'a, ko wace karamar kabila ƙasar Niger tana iya zama shugaban ƙasar.
Na'am. Alhaji bari mu dora, za mu sake dawowa a kai, bari mu dora Sahanin. Idan ka saurari bayanan da shi Alhaji Asmanu Muhammad ya yi akan wannan al'amari, an yi Muhammad Isuhu zai iya kifar da babban aminsa daga Karaga alhali shi ruwa ya tsaki sai ya hau Karaga nan.
Abin da nake so in tabbatar ma masu sauraren mu, saboda abinda Asmanu bai sani ba, ƴan Niger kowa yana da hankali, yana da kan hankalin da zai gane. Shin da Alhaji Isu Muhammad bai da hannu cikin jinkurin jiwon mulkin wannan, da ya kai ruwa ya kai tsaki, yanne ne cewa da a gyara ba a gyara ba, shi idan ya koma jehe bai shiga ba cikin neman ganin ya tabbatar da cewa da sun samu guri sai da suke so an tabbatar da transition an kare da Bazoum, shin da wa zai ga laifi ne? Da yayi haka nake bai yi ba, kuma kowa ya gani duk irin rawar da ya taka lokacin da an ka juyin mulki a san mali da ƙasar Burkina Faso. Sanction ma wanda an ka afe da yawo ta azama ƙasar Niger a darin kurjiyar mulki wanda an ka yi a wannan lokacin, shi ma a matsayin shi yana shugaban ƙasa ya nemi wannan sanction a azama wannan ƙasashe. Kenan inda bai da hannu bai iya yiwuwa a ce hawar haka yau bai kwanta na kudeta wanda an ka yi ma Aminu shi, wanda shi wannan bawan Allah ya yi gwagwarmaya tsawon shekara 30 da wani abu don saboda ya tabbatar da Alhaji Isu Muhammad a matsayin shugaban ƙasa.
Kuma da na bari mu ja burki a wannan, sai mun dawo rana wa ta yau mu zo mu ci gaba da jin wannan muhawara din, inda za mu ji cewa shin tunda an ce shi Isu Muhammad ya taka rawa sosai wajen ganin cewa an tsaye da Bazoum ya taka rawar shugaban ƙasa har ya ci zaɓe, me yasa kuma za a zarge shi da cewa yana neman ganin bayan Bazoum din? Akwai kuma su cewa shi Muhammad Isuhu yana neman ya dawo kan karagar mulki ne, haka ne? Duk wa'annan za ku ji an taɓo su a muhawara ta gaba a ranar wutar Allah ya kai. Muna godiya ga su baki namu Asmanu Muhammadu da kuma Sahanin Muhammadu, kana da shi wakilin namu Suleiman Mumuni Barma a birnin Yamai, Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington. Mun bar ku lafiya.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
A jiya Litinin, Afirka ta ce har yanzu Isra'ila tana fuskantar barazanar hari daga Iran da ƙawayenta, bayan da ƙungiyar Hezbollah ta kai harin rokoki da jirage mara matuƙa Isra'ila a ƙarshen makon da ya gabata. 'Yan takarar shugabancin Amurka ta jam'iyyar Democrat, Kamala Harris da abokin karawarta tsohon shugaban ƙasa Donald Trump, sun fara musu akan sharuɗin haɗuwarsu ta muhawarar farko da ake shirin gudanarwa a ranar 10 ga watan Satumba. Sannan hukumomin lafiya a ƙasashen yankin kudu da Sahara na Afirka sun ce ƙungiyoyin 'yan bindiga da na 'yan tawaye suna hana su damar zuwa garuruwar da ake kyautata zaton samun ɓarkewar ƙyandar biri.
To masu sauraro, da haka da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma idan Allah ya kai mu da hantsi za ku ji maimakin wannan shiri. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawi da ya shirya ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar, Baba Yakub makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Wassalam.